tun bayan sace likita Dr. Ganiyat Popular da mijinta da wani dan uwanta dai ake ta fama da ɗan bindigan da suka sace ta kafin sako mijinta a watan Maris na wannan shekara da muke ciki inda suka ci gaba da rike ta da dan uwantan da suke tare kungiyar matasan likitoci Reshen Jihar Kaduna ta ce ganin halin ko in kula kan kokarin sako abokiyar aikin nasu duk da zanga-zangar da suka yi a kwanakin baya ta sa likitocin dole suka fara yajin aiki na gargadi a jiya Litinin inji babban sakataren kungiyar likitocin na jihar Kaduna Dr. Yahaya Abdullahi
ta kasance an yi garkuwa da ita kusan sama da wata bakwai yanzu kuma duk iya kokarin da zamu yi da aga cewa an kubuto da ita an kasa kai gashi wanda ba karamin kudi mutanen da suka ansa daga gurin iyalan wannan mata ba amma har yanzu babu wani labari kuma anan aka dauki decision din cewa a shiga wannan warning strike na sati daya
amma daktar wani irin tasiri kuke ganin wannan zai yi tunda kun yi zanga-zanga a baya akan a sako ta bai wani tasiri ba
eh to ka san da yake abun mataki mataki ne wancan da muka yi in ka lura saboda yanayin wancan zanga-zanga da aka yi na Najeriya gaba daya yasa a cikin asibitocin mu kawai gaba daya aka yi duk wa'annan abubuwan to shi yasa muka dauki wannan muna sa ran cewa kila za su zage damtsi
masana tsaro irin su manjuyashin kwamarta da yana ganin irin wannan yajin aiki don ganin an sako abokiyar aikin likitoci alama ce cewa harkar tsaro a Najeriya dai ta koma kawai kowa tashi ta fushe shi
wanda za a ce an rike shi a hannun 'yan bindiga har ya kai tsawon wata takwas gwamnati ba ta iya karɓo shi ba har sai 'yan uwanta abokan aikin ta likitoci sun yi gangami sun ce sun shiga yajin aiki na sati ɗaya don su jawo hankalin gwamnati a kai a takaice abin da yake nunawa shi ne gwamnati ta bar kowa tashi ta fushe shi kuma hakan yana ƙara nunawa cewa kenan a ƙasar nan kowa zai iya ɗaukar matakin da zai ɗauka don ya kare kansa kuma muna ji muna gani wannan irin abin ne ya faru wanda shi margaye sarkin gobir da ya sa an rike shi hannu tsawon irin wannan lokacin ba amma aka ci mutuncinsa kuma daga ƙarshe aka ɗauki rayuwarsa.
Ko kafin fara wannan yajin aikin gargaɗi dai akwai ƙarancin likitoci a asibitocin wannan ƙasa. A saboda haka ne wasu masu jinyar marasa lafiya a asibitoci ke ganin a gaskiya akwai damuwa.
Sunana Muhammad Bello Hamisu. Gaskiya ba mu ji daɗi ba bisa ga wannan yajin aiki da aka fi ya aka ƙare akwai likitocin ma ballantana sun tafi yajin aiki. Sai dai dole mu yi likitocin uzuri bisa ga cewa ƴan uwansu da aka sace. Amma muna kira gwamnati da ta yi ƙoƙari duk yadda za ta mai da hankali akan yadda za a dawo da wannan mata.
Sunana Hajiya Sabatu. Yanzu mu da muke zuwa asibiti ko yaushe shan magani ka duba ka ga inda yanzu asibiti yake cika saboda marasa lafiya kuma a ce ba likitoci ai wannan abun akwai matsala.
Sunana Abdullahi Sai. A gaskiya kar wanda ya ga laifin likitoci bisa ga wannan yajin aiki da su tafi saboda ana cikin matsalar rashin tsaro a Najeriya ba wai akan iya ƴar uwarsu kawai da a sace ba dan Allah gwamnati ta gaggauta ta samar da tsaro a ƙasa saboda mu zauna cikin lumana.
Dr. Yahaya Abdullahi ya ce kungiyar ta likitoci matasa dai na da cikakken bayani na irin halin kuncin da abokiyar aikin suke ciki a hannun 'yan bindigan kuma wannan ne yasa suka ɗauki wannan mataki.
Matan da za a ce ta yi wajen sama da wata bakwai an amshi maƙudan kuɗaɗe a gurin ta ai ta riga ta gama shiga haɗari. Mu babban abin da muke so yanzu mu san wani hali take ce kuma mu ganta ta dawo gida lafiya.
Wannan kukan ƙwato 'yancin abokiyar aiki na likitoci kuma ana zuwa ne a daidai lokacin da aka ga a jiya Litinin. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta miƙa ɗaliban nan na koyon aikin likitanci guda 20 da ta ceto, sannan ta sanar da ƙara azama wajen ceto sauran al'ummomin da ke hannun 'yan bindiga a sassan Najeriya daban-daban. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.